نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا بير أقل تافن الأدب المفرد واندزام قباتر إن شاء الله الأدب المفرد لتافن الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري واندى يارس هجرانا دي شكرة دريبو دا همسن دي شدا شكرة دبو دا دريد ايد تمانين ربوان سادة دنيا أيو رحمه الله تعالى واندرسي ياكنشي بابي نقو مشابيو زوا بابي نقو مشاهدو yana karantar da mu hukuncin kirki ga iyaye waɗanda ba musulmai ba musulmi ne yake da iyaye kuma ba musulmai bane babi da ya fara gabatarwa akan wannan mas'ala babi na 12 yace la yastaghfiru li abihi al-mushrik musulmi ba zai nema wa mahaifinsa idan kafiri ne ba zai nema masa gafara ba yayi babi akai musulmin da yake da mahaifi kafiri ba zai nema masa gafaran Allah ba sai ya kawo hadisi na 23 haddathana ishaq duk inda kaga al-imam al-bukhari ya kira sunan malami ishaq ba tare da ya bayyana sunan mahaifinsa ba ana nufin ishaq bin rahaway al-marwazi Ishaq bin Rahaway shine malamin da yafi shahara da wannan suna a tarihin musulunci don haka duk inda kaga an sa haddathana Ishaq ko qala Ishaq inda ba a hada da sunan mahaifinsa ko inkiyarsa ba to ana nufin wannan malami Ishaq bin Rahaway wanda ya hadu da manyan malamai ya hadu da manyan malamai daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi zamani da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ishaq bin Rahaway yace qala akhbarana Ali bin Husayn bin Waqid qala haddathani abi Ali bin Husayn yace mahaifinsa ya bashi labari mahaifinsa shine Husayn bin Waqid al-Qurashi an yazid an-nahwi an yazid an-nahwi bin abi sa'id an ikrima ya karbo hadisi wajen ikrima maula ibn abbas radiyallahu anhuma shi ikrima tabi'i ne ya karanto hadisai na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su akwai Abdullah ibn Abbas, Aisha, Abu Huraira, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, Aliyu bin Abi Talib, Uqbatu bin Amir, sahabbai da dama waɗanda Ikrima Maula ibn Abbasin ya ba da labarin hadisansu. Yace an ibn Abbasin, Ikrima ya yi bayani game da Abdullah ibn Abbas, yana fassara, yana bayani akan aya ta 23 zuwa 24 ta suratul Isra, inda Allah madaukaki yake cewa wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, yace imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Wannan aya, wato Allah madaukaki yace imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, imma ɗaya daga cikin iyayenka ko dukkansu ya zama tsufa ya same su suna tare da kai, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Wannan ayan wato har dai inda Allah madaukaki yake cewa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, har dai inda Allah madaukaki yake maka umurni idan dai ya zama kana tare da iyayenka mahaifi da mahaifiya ko ɗaya daga cikin su, Allah ya mana umarni mu riƙa yi musu addu'a. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, wace ya Allah kai musu rahama, ya Allah kai wa mahaifina da mahaifiyata rahama kamar yanda suka rene ni tun ina ƙarami, kamar yanda suka yi tausayi gare ni, Allah ina roƙonka kai musu rahama kai ma. Wannan ayan ta suratul Isra ta zo da umarnin Allah subhanahu wata'ala gare mu. Allah yana mana umarni mu riƙa yin addu'a ma iyayenmu. Wannan ayan bata ware musulmi ko kafiri ba, bata ware ba, bata bambanta wanda zaka yi ma addu'a ba, shin iyayen naka idan musulmai ne ko kuwa kafirai duk zaka musu addu'a, ayan bata bambanta ba, illa dai abinda Allah madaukaki ya faɗa, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ɗaya daga cikin iyayenka ya zama yana tare da kai, aw kilahuma ko dukkansu, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma, har dai inda Allah madaukaki ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ka riƙa cewa ya Allah ka yi ma iyayena rahama kamar yanda suka rene ni tun ina ƙarami. To Abdullah ibn Abbas sahabin annabi Muhammad ya karanta wannan aya, ita ayan tana mana umarni mu riƙa yin addu'a ma iyayenmu, kaga ya zama dole wajibi ne ka riƙa yi wa iyayenka addu'a. To amma shin iyayen nan hatta kafirai? Wannan aya bata bambanta ba, shine Ikrima yace Abdullah ibn Abbas ya karanta wannan aya sai yace fa nasakhat hal ayatu allati fi baraa, ayar da tazo a suratu tauba, ita ce ake kira suratu baraa, aya ta 113 ta goge hukuncin da yake cikin wannan aya, inji Abdullah ibn Abbas, domin wannan aya ta mana umarni mu riƙa addu'a ga iyayenmu ko da ba musulmai ba ne, Allah madaukaki bai ce musulmai kadai ba. Amma ayar da ta zo a suratu bara'a, ma kana lin nabiyyi walladina amanu, bai taɓa dacewa ga annabi Muhammad da waɗanda suka yi imani, bai cancanta ga annabi da masu imani ba, an yastaghfiru lil mushrikina, su nema ma kafirai gafaran Allah. Kaga wannan ayan ta nuna cewa duk inda mutum ya kasance kafiri ba a nema masa gafaran Allah, an yastaghfiru lil mushrikina, sai Allah madaukaki ya ce walau kanu uli qurba, koda waɗannan kafiran sun zama makusanta ne, uli qurba ma'abuta kusanci gare ka, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, a bayan hujja ta tabbata akan cewa waɗannan kafirai ‘yan wuta ne. Yaya hujjan take tabbata? Shine idan mutum ya mutu yana kafiri, idan mutum ya mutu yana kafiri hujja ta tabbata cewa wannan mutumin ba shi ba aljanna. Duk mutumin da ya bar duniya a wani addini wanda ba musulunci ba, to ba shi ba gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga an fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sannan aka haɗa da waɗanda suka yi imani, don haka wannan aya ta ɗauko hukunci daga kan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga dukkan musulmai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayan tana nuna cewa haramun ne a nema ma kafiri gafaran Allah, tunda an ce walau kana za qurba walau kanu uli qurba, koda a ce kafirai din ma'abuta kusanci ne gare ka, ai babu wanda yafi kusa da kai fiye da mahaifanka. Kaga wannan ayan Abdullah ibn Abbas yace ta goge hukuncin da yake wancan aya ta suratul Isra'i. Na'am, wannan yana cikin tafsirin Ibn Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan mujallad 17 shafin 420. Kuma wannan fassarar ta Abdullah ibn Abbas babu shakka labarin yana da kyau kamar yadda yazo a Sahihul Adab al-Mufrad hadisi na 23. Amma al-Imam At-Tabari yace ba wai Abdullah ibn Abbas yana nufin cewa ita wannan aya ta suratul Bara'a ta goge hukuncin wancan ayan gaba ɗaya ne ba, a'a, bata goge hukuncin ayan gaba ɗaya ba. Akwai abin da ake kiransa kwaskwarima. Ita wannan aya ta yi ma wancan ayan kwaskwarima. Wancan aya tana cewa Allah ya mana umarni mu riƙa yin addu'a ga iyayenmu. Wannan aya kuma ta ce kada ka nema makafiri gafaran Allah. Al-Imam At-Tabari yace don haka duka ayoyi suna aiki, wancan umarni na kai ma iyayenka addu'a wajibi ne yana nan har yanzu, amma wannan aya ta bayyana maka waɗanne irin iyaye ne zaka nema musu gafaran Allah, su ne musulmai. Amma idan ba musulmai bane ba a nema musu gafaran Allah. Babi na 13, birrul walidil mushrik, halin kirki ga mahaifi wanda ba musulmi ba. Ya fara magana akan cewa ba a nema ma kafiri gafaran Allah, wato baya daga cikin halaye na kirki ga musulmi ya nema ma iyayensa gafaran Allah alhali kuma ba musulmi bane. Ya kawo hadisi na 24, haddasana Muhammad bin Yusuf qala haddasana Isra'il, shi ma haka wannan malami idan ka ji an ce Isra'il ana nufin Ibn Yunus As-Sabi'i. قال حدثنا سماك شيما سماك شهرري اتاريخي غدا دايني سماك بن حرب سماك بن حرب تابعي ني يا زونا دا صحابان النبي سن كاي متون 80 سماك بن حرب يجي قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد يا سامو لاباري وجه مصعب بن سعد عن ابيه مصعب بن سعد يبعد لاباري game da mahaifinsa. Mahaifinsa shi ne Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wato Mus'ab yaron Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabin manzon Allah. Kala Sa'ad bin Abi Waqqas yace nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala, akwai ayoyi guda hudu a littafin Allah waɗanda suka sauko a dalilina. Wato a cikin ayoyin Al-Qur'ani akwai wasu ayoyi guda hudu waɗanda Allah Maɗaukaki ya saukar da su ne a dalilina, inji Sa'ad bin Abi Waqqas, saboda ana samun sababin nuzul, dalilin da kan sa Allah ya saukar da wata aya. Yace na ɗaya, kanat ummi halafat alla ta'kula wala tashraba, mahaifiyata ta yi rantsuwa ba za ta ci abinci ba, ba za ta sha abin sha ba, hatta ufarika Muhammadan, har sai na rabu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah mabuwayi da daukaka ya saukar da aya ta 15 ta suratul Luqman, wa in jahadaka, idan iyayenka suka dage maka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun, kai tarayya da ni abinda baka da hujja akan sa, shine ma laysa laka bihi ilmun, baka da sani a kansa, baka da hujja a kansa, fala tuti'huma, kada ka musu biyayya. Allah Maɗaukaki ya yi mana umarni mu kyautata ma iyaye, mu yi halin kirki gare su, amma idan sun tsaya a kan lalle sai mun yi shirka da Allah, mun yi kafirci. Allah Maɗaukaki ya ce kada ka musu biyayya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, ka zauna da su a duniya kyakkyawan zama, shine ake nufi da ma'rufa, wato zama sananne na kwarai wanda ake yaba wa mutum idan ya yi irinsa ga iyayen shi. Suratul Luqman aya ta 15. A dalilin Sa'ad bin Abi Waqqas aka saukar da ita wannan aya, mahaifiyarsa ita ce Hamnatu bintu Sufyan bin Umayya, mahaifiyar Sa'ad bin Abi Waqqas sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin siyaru a'lamin nubala na al-imamu zahabi farkon mujalladi shafi na 92 yana cewa sa'ad bin abi waqas shine al-amir abu ishaq sa'ad bin abi yace ismu abi waqas malik bin uhayb ana cewa sa'ad bin abi waqas al-kunya ne asalin sunan babansa shine malik bin uhayb al-qurashi al-dhuhri don haka yana da kusanci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wajen mahaifiyar manzon allah فهو من بني زهرة أنا كرن جدنسو بنو زهرة ما هي في رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمنة أنا شوى آمنة بنت وهب الزهرية إتما آمنة ما هي في رمضان زهر الله تهيتو دقوا أن جدا جدن واتو جدن دنجن سعد بن أبي وقاص كما إربفن أبو وقاص سعد بن أبي وقاص سبو دها كيسا Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kiran Sa'ad da cewa kawunsa. Sa'ad bin Abi Waqqas yana daga dangin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai hadisi na Jabir bin Abdullah ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kunna inda Annabi wata rana muna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa aqbala Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu sai ga Sa'ad ya tinkaro majalisin manzon Allah. Manzo Allah yana zaune da sahabbai sai ga Sa'ad yana zuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haza khali wannan shine kawula Manzo Allah yana zaune da sahabbansa yace kun ga wannan shine kawuna fal yurin lil imrun khalahu don haka sai mutun shi ma ya nuna min nasa kawun wato kamar al-fahari Manzo Allah yake da Sa'ad bin Abi Waqqas wannan shine kawuna mutum sai ya nuna min nasa kawun ga denawa kaga kenan manzon Allah kamar yana murna da kasancewar Sa'ad bin Abi Waqqas yana daga dangin mahaifiyarsa wannan hadisin yana sahihu sunan Tirmizi hadisi na 3750 da kuma sahihu Jami'i Saghir hadisi na 6994 al-Imam Tirmizi ya rawaito wannan hadisi na Jabir bin Abdullah lokacin da manzon Allah yake cewa Sa'ad kawunsa ne الإمام الترمذي يقول وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة وكانت أم النبي من بني زهرة سعد بن أبي وقاص يفتو دقا جدا بنو زهرة ما هي في يرمان زان الله صلى الله عليه وسلم إتما تفتو دقا وننجدا دنجن بنو زهرة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي شيسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانا كاوناني ذهك سعد بن أبي وقاص shine kadai mutum daga cikin sahabban manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kawunsa ne kuma gashi sahabi ne ga manzon Allah al-hafiz ibn hajar al-asqalani a fathul bari domin wannan hadisin mus'ab bin sa'ad labarin mahaifiyar Sa'ad bin Abi Waqqas da take cin abinci labarin yana cikin sahihul bukhari ibn hajar littafin fathul bari a mujalladi na 10 shafi na 401 yace ita mahaifiyar Sa'ad bin Abi Waqqas ita ce hamna bint sufyan bin umayya ibnatu ammi abi sufyan bin harbi bin umayya sannan ita mahaifiyar Sa'ad din yar baffan abu sufyan ce kaga shi Sa'ad bin Abi Waqqas kawun manzon Allah ne mahaifiyar Sa'ad bin Abi Waqqas yar baffan Abu Sufyan bin Harb ne ibn Umayya walam ara fi shay'in min al-akhbari annaha aslamat sai ibn Hajar yace ban gani ba a duk littafai da na karanta na tarihi cewa ita wannan mahaifiya ta Sa'ad ta musulunta daga baya bi ma'ana kenan babu labarin cewa ta musulunta tana da tsananin kiyayya ga addinin musulunci don haka ibnu hajar lokacin da yayi wannan bayani sai yace waqtabatil aya alwasiya bil walidain wannan aya tana hukunta mana cewa Allah yana mana wasiya mu kyautata zama da iyaye wal amra bi ta'atihima, Allah yana mana umarni mu yi biyayya ga iyaye, walau kana kafirai ne, ko da iyayen namu kafirai ne, illa idza amara bishirki, sai dai kawai idan iyayenka sun ma umarni da kafirci, fa tajibu ma'siyatuhuma, a wannan lokaci yake zama dole ka saba musu fi zalika, saboda me umarnin Allah yana gaba da nasu. Fa fiha bayanu ma ujmila fi ghairiha, saboda haka wannan ayan sai ta warware bayanin da yazo na biyayya ga iyaye a wasu ayoyi ba tare da an takaita umarnin da za su maka ko da a ce ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ba. Wannan aya sai ta yi magana akan cewa sai fa idan sun ma umarni da abin da ya saba ma Allah ba za ka musu biyayya ba. Yace wa kaza fi hadisul babi min al-amri bi birrihima, in ka duba Fathul Bari mujallal na 10401 da Umdatul Qari sharh sahih al-Bukhari na al-Hafiz al-Aini mujallal 32 shafi na 137, yace wa fihi intiqalun min ayatin ila aya, kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya kawo ayoyin nan, ba aya guda ɗaya bace, ya hada ayoyi guda biyu ne anan, ya hada ayoyi guda biyu ne a cikin wannan magana. Na farko ita ce aya ta suratul ankabut, wa in jahadaka na ankabut, wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, har da ilayya marji'ukum wal mazkuru indahu ba'da qawlihi wa in jahadaka ala an tushrika, wannan yana suratul luqman, kaga sai ya zama kamar an hada ayoyi ne guda biyu a wuri guda, kuma kowannen su yana magana ne game da matsayin iyaye. A suratul luqman aya ta 14-15, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. A suratul ankabut aya ta 8, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ibn Hajar yace sai al-Imam al-Bukhari ya hada ayoyin guda biyu, kamar dukkan su suna magana ne akan abin da ya auku tsakanin Sa'ad bin Abi Waqqas da mahaifiyarsa. Yace wa saniya, abu na biyu, abu na biyu wanda a dalili na Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya a kansa, anni kuntu aqabtu sayfan a'jabani, na dauki wani takobi da ya ban sha'awa. Fa qultu, sai na ce ya rasulullah, nazo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam, habli hadha, kai min kyautan wannan takobi. Fa nazalat, sai Allah ya saukar da farkon suratul anfal, ya saukar da aya ta suratul anfal, yas'alunaka anil anfali, wato dalilin Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah ya saukar da wannan aya. Al-Littafin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad ya kawo tarihin abin da ya auku ga Sa'ad bin Abi Waqqas, haka ma Ma'rifatus Sahaba, littafin Abu Nu'aym, labari na 4792, da kuma littafin Al-Imam Al-Hakim, Al-Mustadrak ala Sahihain, kitab Ma'rifatus Sahaba, hadisi na 4812. Sa'ad bin Abi Waqqas yace lamma kana yawm badr, lokacin da za a tafi yakin Badar, za a tafi yakin Badar shine yakin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsakanin sa da kafirai, lokacin da aka tafi wannan yaki, kutila akhi Umairu, an kashe dan uwa na Umairu, sunan shi Umairu bin Abi Waqqas, shi ma musulmi ne. Qala, yace ra'aytu akhi Umairu bin Abi Waqqas qabla an ya'ribana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil khuruj ila badr yatawara, saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi yaki yana sa a fita bayan gari, idan an je bayan gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai zabi wadanda za su tafi wannan yaki. To lokacin da za a tafi yakin Badar, shi Sa'ad bin Abi Waqqas yace sai naga kanina, don Umairu din kanin Sa'ad bin Abi Waqqas ne, naga Umairu yana ta buya kafin mu fita bayan gari wajen da manzon Allah zai bijiro mu ya zabi waɗanda za su tafi wannan yaƙi. Fa kuntu sai nace malaka ya akhi, me ya same ka Umairu kake bubuya? Fa qala sai yace inni akhafu an yarani rasulullah, ina tsoron kada manzon Allah ya gani. Fa yastasghirani fayaruddani, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani zai raina shekaruna, zai ce ni yaro ne, don haka zai ce in koma ba zan tafi wannan yaƙi ba. Wa ana uhibbu al-khuruj, ni kuma ina son in fita. Abinda yasa nake so in fita wannan jihadi da za a tafi, la Allah yarzuqani shahada, saboda tayo Allah ya min arziki da mutuwar shahada. To bayan da ya iya ya tafi wannan yaki, dole sai ya zo gaban manzon Allah, saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake zaben wadanda za su tafi jihadi, kafin nan ya musu wasiya ya dora shugaba a kansu. Fa uriba ala rasulillah, ana bijiro mutane har dai aka kawo kan Umairu. Fastasgarahu, sai manzo Allah ya raina shekarun sa, yace a'a wannan ba zai tafi yaki ba. Fa qala, sai manzo Allah yace irji, koma gida. Fa baka Umairu, sai Umairu ya fashe da kuka. Fa ajabahu rasulullah, sai manzo Allah ya bashi izini, yace to wuce. Abinda yasa manzo Allah ya bashi izini, saboda shekarun nasa sun kai a ce an bashi izini din, shekarunsa sun kai a ce an bashi izini, duk da cewa yana da karancin shekaru, amma dai shekarunsa 16 a lokacin, tunda ya kai 16 ya kai kusan balaga, annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini. Qala Sa'd, fa kuntu aqidu lahu hamaila sayfihi min sigrihi, saboda yarantakarsa. Sa'd bin Abi Waqqas yace ni nake daura masa, wato madaukin takobin ba zai iya daura ma kansa ba, bai ma sanyan da za a tafi yakin ba, saboda haka bai sanya za a yi amfani da takobin ba. Sa'ad bin Abi Waqqas sai ya daura mar. To an tafi wannan yaki, fakutila bi Badrin, aka kashe shi a yakin Badar, an kashe Umairu bin Sa'ad, na Umairu bin Abi Waqqas, wa huwa ibnu 16 sana, yace yana dan shekara 16. Wanda ya kashe shi shine Amr bin Abdi Waddi, ana ce masa Amr bin Abdi Waddi, wani kafirin Makka. Qala Sa'd, yace wa laqad shahidtu Badran, ni ma da na halarci yakin Badar din, wa ma fi wajhi illa sha'ratun wahida, fuska ta babu gemu, gashi guda ɗaya ne tak, gashi ɗaya ne, wato inda za a ce wane yayi gemu, to gashin gemun guda ɗaya ne. Amsahu hadi yadi, inna shafa fuskan, ina taba ta, saboda babu komai a fuskan banda wannan gashi. Kaga shi ma kenan dai ba wai wani dattijo bane, yaro ne, illa dai yana gaba da Umairu bin Abi Waqqas. Thumma aksara Allahu li ba'du min al-liha, yace daga baya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mai arzikin gemu da kasumba da sauransu, yana bada labari yace wa qataltu sa'idan al-as bin umayya wa akhadtu sayfahu, ni ma kuma a wannan yaki na samu damar kashe wani kafiri da ake kiransa Sa'id ibn al-As ibn Umayya. A wata riwayar yana cewa wannan shi ya kashe markanin nasa, sai Allah shi ya bashi nasara ya samu damar kashe wannan kafiri din. To yana da wani takobi shi wannan kafiri, ana kiran shi Zulkatifa. A wata riwayar ana cewa Zulkatifa, shi wannan kafiri yana da wani takobi, takobin ya shahara, saboda babu wanda ke da takobi irin sa, yana da kyan gaske. Wa kana sayfallahu samad, takobi ne mai daraja. Fa a'jabani faji'tu bihi ila an-nabi, ya ban sha'awa, sai na dauki wannan takobi na zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai na ce ya rasulullah, wannan bayan an gama yaki kenan, bayan an gama yaki na dauko takobi na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah qad shafa sadri min al-mushrikin, ya rasulullah, Allah ya warkar da zuciyata, Allah ya wanke min damuwata, an kashe min kanina, amma wanda ya kashe shi Allah ya ba ni nasara akan shi, kuma ga takobin wannan kafirin ba a hannuna. Fa habli hada sai, ya rasulullah, kai min kyautan wannan takobi. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa hada li wala laka, ya kai Sa'd bin Abi Waqqas, wannan ba ikon ka bane, ni ma ba iko na bane, an yi yaki an samu ganima. Izhab fatrahu fil qabd, ka dauki wannan takobi ka je ka jefa shi inda ake tara ganima, dan wannan shine karon farko da za a yi yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai, ya'ni fil maganim. Don haka Sa'd bin Abi Waqqas ya tafi da wannan takobi ya ce fatarahtuhu wa raja'tu, na jefa wannan takobi cikin wurin da aka tara ganima na dawo. Wa bi ma la ya'lamuhu illa Allah min qatl akhi wa aqt silahi, damuwa sai ta dawo sabuwa fil, damuwar an kashe min kani, sannan kuma ga damuwar takobin ma da na samu din an ce mai da shi. Wa qultu, sai nace asa an yi uta hadha sayfa man lam yubla bi bala'i, ta yiwu ma wannan takobi ya zama an je an ba mu wanda bai fafata a yakin nan kamar yanda nayi ba, ni nafi cancanta da wannan takobi. To yana tafiya can saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba samun ganima ba. Zamanin da idan aka yi yaki, ganimar tara ta ake a kona, tara ganima ake Allah subhanahu wataala ya amshi abinsa, don haka ba halalcin mutane su mallaki ganima a zamanin annabawan farko. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laisa hadha li wala laka, ba ni da wannan ikon in baka ganima, kai ma baka da wannan iko, kaje ka jefa wannan ganima wurin da aka tara su. To Sa'ad bin Abi Waqqas ya tafi, yana ta damuwa, yana ta tunani yana zuwa mar, yace fa ma jawastu illa qalilan hatta ja'a ar-rasul, na bar gurin ban yi nisa ba sai ga dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso gare ni. Wa qad anzalallahu azza wa jalla, har Allah ya saukar da ayoyin alqur'ani, yas'alunaka 'anil anfali, farkon suratul anfal, tace fa khiftu an yakuna qad nazala fiyya shay'un. To dama tunanin nawa akwai mara kyau, saboda tunanin da yake yana cewa ta yiwu ma takobin nan a je a ba mu wani wanda bai fafata kamar ni ba, ai kaga yana nuna cewa babu wanda ya cancanta a bashi wannan ganima in ba shi ba. To wannan tunani bai dace da shi ba, don haka da aka ce Sa'adu manzo na kira sai gaban sa ya fadi, Allah ya saukar da aya ce to na zo munafiki, hankalinsa ya tashi. Falamman tahaitu ila rasulillah, ina isowa ga manzon Allah, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Sa'adu innaka sa'altani saifa, ka roke ni in baka takobi, walaysa li ba iko na bane. Har yanzu hankalin Sa'ad yana tashi, wa innahu qad sara li al'ana, amma yanzu takobin nan iko na ne. Fazhab fa khudhu fa huwa laka, don haka je ka dauka ya zama naka. Don haka sai hankalin Sa'ad bin Abi Waqqas ya kwanta. Wato shi yasa yace Allah ya saukar da suratul anfal, yas'alunaka 'anil anfali qul al anfalu lillahi war rasuli, kaga ya zama hakkin manzon Allah. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da iko ya sarrafa shi, amma kafin saukar wannan aya fa manzon Allah ba shi da iko. To yanzu tunda Allah ya bashi wannan iko, sai yace je kana baka, je ka dauka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar ya rabon ganima kamar yadda Allah subhanahu wataala ya masa izini. Ana kiransa al-anfal saboda mai kari, dan asali da larabci idan aka ce al-anfal ana nufin al-ganaim, ganima. Ganimu su ake nufi da al-anfal, wahiduha nafalun, idan aka ce nafalun ana nufin kari. Abinda ake nufi da kari wato shine bayan an raba ganima a kara maka wani abu saboda kokarin da kai a yaki, sai amma kari, wannan shi ake kira an-nafil. Don haka yasa kake kira, kake ji ana kira nafil filu sallan tatawwu, sai a ce masa an-nafila, li'annaha ziyadatu ajri lahum ala ma kutiba lahum min thawabi ma furida alayhi. Abinda yasa ake kiran sallan tatawwu da cewa nafila saboda karin lada ne gare ka akan me, akan sallan farilla da kai. Yace wa salisa, mu ci gaba. Aya ta uku wacce ta sauko a dalili na hukunci na uku da ya sauko, an nema rittu, rashin lafiya ya kama ni. Fa atani rasulullah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gare ni. Fa qultu, sai nace ya rasulullah inni uridu an aqsima mali, ina nufin ina so in kasa dukiyata in raba ta ga dangina, ina so in kasa dukiyata in raba ma dangi, saboda a lokacin ba shi da mai gadonsa illa yarinya saboda daya. In ka duba sahihu Muslim akwai wannan hadisin, yana kitabul wasiya, babu wasiyatu bisulusi. Fa qultu ya rasulullah balagani ma tara min alwaja'i, sahihu Muslim kenan. Ya rasulullah, ka gani da idonka rashin lafiya yanda ya tsananta gare ni, da idonka ka gani. Wa ana zumalin, ni ku mai dukiya ne. ولا يرثني الا ابنه لي واحده باب مي غادو نا سي ياتا غدا دي تك ina da ya guda tunda ya ce mace guda za ta gaje ni to kuma ga dukiyar da yawa afa atasaddaqu bi sulusi mali shin ko ina da damar in kasa dukiya ta kashi uku in dauki kashi biyu in bada sadaka a wancan sahihu muslim kenan amma anan al-adabul mufrad yace afa usi bin nisfi haka ne ko shin ina iya wasiya inna mutu a raba dukiya ta kashi biyu a ba ma dangi rabi fa qala la manzon Allah yace baka da iko fa qala sai yace as-sulusu to in kasa dukiyar kashi uku in ce a bayan na rasu a dauki kashi guda a bada shi sadaka ga dangi fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru don haka fa'ad yace fa kana as-sulusu ba'dahu ja'izan don haka bayan wannan abin da ya auku sai aka tabbatar da wasiya ba ta wuce sulusin dukiya wato idan dai ya zama wasiya akan sulusi ne ja'izan halal ne wasiya da duk zakai da dukiyarka kamar misali kafin ka rasu abin da ka mallaka miliyan 30 ne kana iya barin wasiya miliyan 10 a raba ma danginka amma kar ya dare miliyan 10 saboda in ya dare miliyan 10 ya wuce sulusin dukiya yasa yace fakana sulusu ba'dahu ja'izan bayan wannan abin da ya auku sai zama sulusin dukiya halal ne kai wasiya a bada sadakar shi ko ba wai sai ga danginka ba kana iya barin wasiya a gina masallaci ko ai wani abu da dukiyar amma dai wasiyarka ba ta wuce kashi daya cikin uku na dukiya lokacin nan ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga tsananin rashin lafiyar da ya same shi atakhallafu ya rasulullahi ba'da ashabi ya rasulullahi kana ganin Allah zai jinkirta ni ko kuwa zan mutu a wannan ciwo manzon Allah ya ce masa la'allaka an tukhallafa tayu Allah ya jinkirta maka duk inda ka ji an ce la'alla in dai maganar Allah ce ko ta manzon Allah ya tabbata amma saboda ladabin annabi Muhammad ga Allah annabi yana da ladabi ga Allah subhanahu wata'ala manzon Allah ba zai ce za a jinkirta maka ba la sai manzon Allah ya ce la'alla tayu a jinkirta maka saboda yayi ma Allah ladabi amma hakika za a jinkirta saboda haka tunda manzon Allah ya ce tayu a jinkirta maka ba za ka rasu a wannan rashin lafiyan ba ya nuna cewa kenan Sa'ad bin Abi Waqqas wannan jinyar ba zai mutu a bayan ta ba zai warke har ma manzon Allah ya ce hatta yantafi bika aqwamun wa yubarru bika akharun wasu mutane su amfada da kai wasu kuma su cutu da kai wato za a jinkirta maka hatta yantafi bika aqwamun wa yudarr bika akharun al-imam an-nawawi yace wannan hadisi yana daga cikin mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ya zama mu'jizar manzon Allah saboda Sa'ad bin Abi Waqqas asha hatta fataha al-Iraq wa ghayruhu kamar yadda manzon Allah ya faɗa shi Sa'ad yana gani ciwo ya mar tsanani yana ganin ba zai tashi a ciwon ba shi yasa ma yake son ya bar wasiya manzon Allah yace tayu a jinkirta maka har wata jama'a ta amfana da kai wata jama'a ta cutu da kai shine al-imam an-nawawi yana sharhin hadisin as-sahihu muslim yace mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Sa'ad bin Abi Waqqas shi ya kai musulunci gabacin duniya kaga ya warke bayan ya warke shi ya kai musulunci kasar Iraki wa ghayruhu wantafa'a bihi aqwamun fi dinihim wa dunyahum mutane da yawa sun amfana da Sa'ad bin Abi Waqqas ta addinin su hadda mu kanmu yanzu muna amfana da Sa'ad bin Abi Waqqas saboda me saboda akwai hadisai waɗanda Sa'ad bin Abi Waqqas ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda a dalilin su muke samun shiriyar Allah kaga kenan wasu sun amfana da Sa'adu wa tadarrara bihi al-kufar fi dinihim wa dunyahum sannan kafirai kuma sun cutu ta dalilin Sa'ad bin Abi Waqqas saboda Sa'ad shi ya kai musulunci kasashen gabas na duniya shi ya jagoranci yakin da aka ci nasara aka karye manyan dauloli na duniya Sa'ad bin Abi Waqqas in ka duba Tuhfatul Ahwazi mujallad na 6 shafin 253 shi yana tsoron ba zai tashi a wannan ciwon ba manzo Allah ya ce a'a kar ka damu ba mamaki Allah zai kara maka tsawon rai abinda ya faru sai da ya haifi yara maza 17 kaga da yana tsoron wai yarsa guda ne yana gaya wa manzon Allah babu wanda zai gaje ni sai ya mace guda ko ina iya kasa dukiya ta rabi in bada sadaka manzo Allah ya ce yi hakuri to sai da ya samu haihuwan yara maza 17 daga cikin su akwai wanda ya rawaito hadisin nan ga karanta hadisin Mus'ab bin Sa'adin ya bada labarin babansa kaga abin ya auku tun ba haife shi ba sannan akwai Ishaqul Akbar akwai Muhammad bin Sa'adin akwai Amir bin Sa'adin akwai Ibrahim bin Sa'ad Ishaqul Asgar Isma'il bin Sa'adin Musa bin Sa'adin Abdullah bin Sa'adin Abdullah al-Asgar Usman bin Sa'adin Abdurrahman bin Sa'adin Umair bin Sa'adin al-Akbar Umair bin Sa'adin al-Asgar Amr bin Sa'adin Imran bin Sa'adin Umar bin Sa'adin yara 17 maza wadanda Allah ya bashi bayan wancan magana da yi kuma aka bashi ya 17 mata gaji wanda ke tsoron ya tsaye ce za ta gaje shi bai san cewa zai samu yara nawa ba 17 ga 17 34 akwai ummul hakam al-kubra akwai hafsa akwai ummul qasim akwai ummu kulthum akwai ummu imran akwai ummu hakam as-sughra akwai ummu amrin akwai hindu akwai ummu zubair akwai ummu musa akwai hamida akwai hamnatu akwai ummu amrin akwai ummu ayyub ummu ishaq akwai ramla sannan akwai aisha bintu sa'adin ita aisha bintu sa'adin tana cikin waɗanda ke ruwaito hadisai da dama daga cikin ƴaƴansa wato kamar cikin ƴaƴansa babu yarinyar da tai karatu tai ilimi kamar ita Aisha bintu Sa'adin tana da hadisai da dama waɗanda ta rawaito kaga shi yana tunanin mutuwa ta zo masa alhali kuma gaba akwai sauran ajali yace warabi'a sai da hudu an samu hukunci na hudu a dalilina inji Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda inni sharibtu al-khamra ma'a qaumin min al-ansari yace na tafi na sha giya tare da wasu mutane musulman Madina su da ake kira al-ansar wannan tun kafin Allah ya haramta shan giya da can ba a haramta shan giya ba don haka sahabbai suna sha to fa daraba rajulun minhum anfi wani mutum daga cikin musulman Madina sai ya dauki lahayay jamalin haban raqumi ya buge ni da shi idan ka duba sharh as-suyuti li sunan an-nasa'i mujallad na 5 shafi na 191 yace fakkul jamal al-hayawan al-ma'ruf fakkul jamal haba na raqumi kashin haban raqumi wani daga cikin musulman Madina ya dauka sai ya bugi Sa'ad bin Abi Waqqas akan hancin sa hadisin yana sunan an-nasa'i فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم نزوغ النبي فأنزل الله عز وجل هكذا تحريم الخمر شين الله يسوكر دا آية يا حرم تشنجيا قبالي نبار جنا مسند الإمام أبي يعلى الموصلي حديثنا دليل بقويد السبعين كما نبار ما ينا صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة الصحيح مسلم أكوي بابن دا الإمام مسلم يواري سبو دا بيان فللن سعد كوي وانا ينا دا جتكين حالا يم مالما حديثي مالما حديثي زي واري بابي سبو دا بيان فللن ون صحابي سبو دا سعد بن أبي وقاس ينا دا فللن يوان جسكي أشكي صحابا من زن الله ينا تكين متاني قوم دا أكا مسوء البشر دا سامو الجنة ينا تكين أصحاب الشورى ودن دا سيدنا عمر يزعبا إن كتي زاكا كيرغ فللن سعد مغنر تنا دا سوان جسكي don haka al-Imam Muslim yayi babi saboda bayanin falalan Sa'ad bin Abi Waqqas ya kawo hadisi na 1748 shine wannan labarin wanda yazo cikin al-Adabul Mufrad saboda haka hadisin nan yana sahih Muslim a wancan labarin Sa'ad yace annahu nazalat fihi ayatu min al-Qur'an Allah ya saukar da wasu ayoyin al-Qur'ani a dalilin sa kala yace na farko halafat ummu sa'adin alla tukallimahu abadan mahaifiyarsa ce tayi rantsuwa ba za ta sake magana da shi ba har abada wannan yana sahihu muslim ba kamar yanda yazo a cikin al-adabul mufrad ba za ta sake magana da Sa'ad bin Abi Waqqas ba hatta yakfura bi dinihi sai ya kafirce ma addinin sa wala ta'kula wala tashraba ba za ta ci komai ba za ta sha komai ba shi kaga wannan an dade ana yi tun zamanin da mutum ya yajin cin abinci saboda nuna bacin rai wannan al'ada ce ta kafirai tun a zamanin jahiliya saboda haka ta kaurecewa abinci da abin sha ta kaurecewa magana da Sa'ad sai ya bar musulunci qalat tace ta kira Sa'adu tace masa za'amta anna Allah wasaka bi walidayka. Sa'adu kai kana riya cewa wato kana riya cewa Allah ya maka wasiya ka kyautata zama da iyayenka ko? Tace babu shakka Allah ya mana wasiya mu kyautata zama da iyayenmu. Tace to wa ana ummuka ni ko mahaifiyarka ce wa ana amuruka bi hadha ni ko ina ma umurni sai ka kafircewa addinin Muhammadu. Kala sai Sa'ad bin Abi Waqqas yace fa makasat salasan sai da ta samu kwanaki uku hatta gushiya alaiha min al-jahdi saboda tsananin wahala sai da ta suma. Ita dai ba za ta ci abinci ba, ba za ta sha abin sha, ba za ta yi magana da Sa'ad ba sai yayi ridda. Fa qama ibnu Allah yuqalu lahu Umara, sai wani yaronta ya tashi fa saqaha ya bata ruwa. To da taga za ta mutu shine ake cewa uwar baduko. To daga lokacin da ta sha ruwan fa ja'ala tad'u ala Sa'ad sai ta dinga addu'a akan Sa'ad, munanan addu'a tana masa, munanan addu'a shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا, من يوصي غدان آدم game da iyayansa ya kyautata zama da su. Wa in jahadaka ala an tushrika bi, amma idan suka dage maka sai kai shirka da ni to kar ka yadda ka bi su. Kaga Allah ya fara gabatar da umurninsa, wasiyarsa a kyautata zama da iyaye, amma iyaye ba su da ikon su sa a kafirce ma Allah, ba su da iko saboda haƙƙin Allah da yake kan bawa ya fi girma akan haƙƙin iyaye. Wa fiha yace kuma a game da mahaifiyata ne aka saukar da aya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kai zama mai kyau zama a duniya da iyayenka. Kaga ya nuna cewar da can aya ta suratul Luqman da aya ta suratul Ankabut duka Allah ya saukar ne a dalilin shi Sa'ad bin Abi Waqqas yace wa asaba rasulullahi ganima azima, ana nan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima mai yawa. Fa idza fiha sayfun, ya zama akwai wani takobi a cikin ganiman. Fa akhadtuhu, na dauki wannan takobi. Fa ataitu bihi ar-rasul, nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu nafli nafilni hadha as-sayfa, tace ya rasulullah kai min kari akan da wannan takobi, wato ka bani kyautar wannan takobi. Fa ana man qad alimta halahu, ni ka san kowaye ta wajen fafatawa da akai a yaki. Fa qala, sai manzon Allah ya ce rudduhu min haythu akhadtahu, ka mayar da wannan takobi wurin da ka dauke shi. Fan talaktu, na tafi hatta idza aratu an ulqiyahu fil qabd, har dai na kusa in jefa takobin, la matni nafsi, sai raina ya fara sa min zargi. Faraja'tu ilayhi, sai na sake dawowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, na sake dada roƙon manzon Allah, a'tini ya rasulullah, ka bani takobin nan. Kala, sai manzon Allah yace fa shaddali sautahu, manzon Allah sai tsananta min muryarsa. Annabi ya sake daga murya, ruddahu min haythu akhadtahu, ka mayar da shi inda ka dauka. Kala yace fa anzalallahu, na tafi zan mayar, sai Allah ya saukar da yas'alunaka anil anfal. Wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim, ya yi bayanin sababi guda biyu kenan. Riwaya ta al-Imam Muslim yana kitabu fada'il sahaba, babun fi fadli Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisin 748. Sa'ad bin Abi Waqqas yace sababi na uku, wa maritu, rashin lafiya ya same ni. Fa arsaltu ila annabi, sai na aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atani, sai manzon Allah ya zo gare ni. Wannan yana daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka aika ana buƙatar manzon Allah zai taho. Kaga manzon Allah bashi da girman kai, Sa'ad bashi da lafiya, ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ko manzon Allah ya tashi ya zo har gidansa. Lokacin da manzon Allah ya zo ya ce masa, da'ani aqsimu mali haythu shi'tu, ya rasulullah ka kyale ni in raba dukiya ta yadda na ga dama mana. Kala, sai ya ce fa'aba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki. Wannan ya nuna cewa baka da ikon ka raba gado, baka da iko ka raba gado, kana da rai. Abinda Sa'ad ya nema kenan, ka bani dama in raba dukiya ta yadda na ga dama, domin akwai waɗanda suke yin haka. Akwai masu raba dukiyansu kafin masu rasu, zai raba ma ƴaƴansa, wane ya bashi kaza, wane ya bashi kaza, aikin banza ne. Idan ya mutu sai an sake rabon gado, saboda ba a raba gado lokacin mutum yana da rai, sai bayan rasuwar shi. Manzon Allah ya ki yadda, na ce to ya bani dama in yi wasiyya in raba rabin dukiya rabi kuma bayan na rasu ya zama shine gado wanda Allah subhanahu wataala zai hukuncin sa na rabon gado akai amma rabi a bani dama ya zama wasiyata qala fa aba yaki fa qultu sai nace fa sulusu to kashi daya cikin uku na dukiyar fa qala sai annabi sallallahu sa'ad bin abi waqas yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shuru fa sakata fa kana ba'du as-sulusu ja'izan ya zama kamar dai yanda yazo a cikin al-adabul mufrad fa kana ba'du as-sulusu ja'izan wato a bayan wannan lokaci sai ya zama kana da damar ka kai sadaka da kashi daya cikin uku na dukiyarka yace to na hudu wa ataitu ala nafarin min al-ansar wal muhajirin na taho ga wasu mutane al-ansar wal muhajiri kaga sabanin yanda yazo cikin al-adabul mufrad riwaya ta al-imam muslim sa'ad bin abi waqas yace ya tarazda taron jama'a ne akwai muhajirai akwai al-ansar wadanda suka hijira su ake kira al-muhajirun al-ansar sune musulman madina na taho zan wuce sai suka ce ta'al nut'imuka wa nasqika khamra kazo mana sa'adu mu ciyar da kai nama mu shayar da kai giya zai wuce ne su kuma suna zaune suna shan giya sahabban manzon Allah suna hade akwai al-muhajirun akwai al-ansar yace wa zalika qabla an tuhrama al-khamru wannan ya auku ne kafin Allah ya haramta shan giya qala yace fa ataituhum fi hashin sai na tafi gare su a cikin fadama ashe kaga green area tuntuni mashaya ce ta yace a wani lambu ne fa ataituhum fi hashin wal hush al-bustan yace a wata fadama ne fadama ce aka gyara ta nan aka sa giya yace fa idza ra'su jazulin mashwiyin indahum wa zikum min khamri ga kan wato kan raƙumi an babbake sannan ga tulun giya kuma a fadama wuri mai dan sanyi shikenan sai na zauna fa akaltu na ci wa sharibtu ma'ahum na sha ni ma tare da su to bayan an ci an sha ko dole sai a shiga rigima ko kala yace fa zakartu al-ansar wal muhajirin indahum fa qultu al-muhajirun khairun min al-ansar tunda lokacin a hausa ne ake ana hade akwai al-muhajirun akwai al-ansar sa'ad bin abi waqas yace a hau ai muhajirai da suka bar makka suka zo sun fi mutan garin nan alheri sun fi ku kala to daga cikin al-ansar akwai wani yana gure fa akhadha rajulun lahyay ar-ra's wannan kan raƙumi da muka gama ci sai wani ya dauki kashin haba fadarabani bihi sai ya buge ni da shi a hanci na fakharaja bi anfi ya zama yayi min rauni ana cewa a dalilin haka yasa malaman tarihi suke ba da labarin sa'ad bin abi waqas hancin sa a fashe yake har zuwa mutuwar sa da dalilin wannan abin da ya auku jini na zuba fa ataitu rasulullah sai gani wajen manzon Allah fa akhbartuhu nazo na samu manzon Allah ne ce ya rasulullah ka ji fa ga abin da ya auku fa anzalallahu azza wa jalla yani fi nafsihi sha'an al-khamr Allah ya saukar da ayoyi game da mas'ala ta giya suratul ma'ida aya ta 90 zuwa 93 ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun kuma Allah ya faɗi hikimar yace innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawa wal baghdha'a fil khamr wal maisir abinda shaytan yake nufi shine ya jefa kiyayya da gaba a tsakaninku a dalilin giya da caca don cacarsu a zamanin jahiliya ba ma irin ta yanzu bane in ka duba ma'alimut tanzil tafsirin al-imam al-bagawi mujallad na 3 shafi na 94 yana cewa al-imam qatada yace kana ar-rajulu yuqamiru ala al-ahli wal mali mutun yakan yi caca ya bada matarsa da ƴaƴansa da dukiyarsa da matarsa da ƴaƴansa duk yana caca ya bada su kafirai suna haka summa yabqa hazinan maslub al-ahli wal mali ya waye gari yana cikin takaici baya ga cewar ya aukar da adawa da kiyayya sannan giya da caca a giya Allah subhanahu wa ta'ala yace yasuddukum an dhikrillah wa an salati fa hal antum muntahun giya da caca suna raba ku da sallah su raba ku da zikirin Allah muje gaba hadisi na 25 yace haddathana al-humaydi al-imam al-bukhari yace al-humaydi ya ba mu labari shi al-humaydi shine babban malami al-Imam al-Bukhari ana ce masa Abdullah ibn Zubair al-Humaydi da zaran ka ji al-Humaydi shi kadai ake nufi ajal shuyukh al-Imam al-Bukhari don haka yasa idan ka dauko al-Jami'u as-Sahih sahihu al-Bukhari ka bude sahihu al-Bukhari da wani hadisi aka fara saboda girmama wannan malamin al-Imam al-Bukhari da ya tashi rubuta sahihu al-Bukhari hadisin farko ya sashi a matsayin huduba yace haddathana al-Humaydi wato littafin sahihu al-Bukhari ya fara shine da malamin sa al-Humaydi haddathana al-Humaydi haddathana Sufyan haddathana Yahya bin Sa'id al-Ansari akhbarani Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a al-Qama bin Waqas al-Laysi yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu ala al-minbar sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat al-Imam al-Bukhari ya fara littafin sa al-Jami'u as-Sahih da hadisin al-Humaydi don ba shi kadai ne ya ruwaito hadisin sayyidina Umar da yake cewa innamal a'malu binniyat ba hatta akwai riwaya ta al-Imam Malik amma al-Imam al-Bukhari ya fifita al-Humaydi saboda al-Humaydi hadisin sa ba a samun aibu jiki yana daga cikin manyan masana hadisi Allah madaukake masa rahama yace al-Humaydi ya ba mu labari kala yace haddathana ibn Uyayna ya kamata ka sani akwai Sufyan guda biyu manya a tarihin malaman farko akwai Sufyan Thawri sannan akwai Sufyan ibn Uyayna amma idan aka ce Sufyan kadai to ana nufin Sufyan Thawri idan ana nufin ibn Uyayna ne ba za a kawo Sufyan ba kamar yadda Imam al-Bukhari yayi haddathana ibn Uyayna shine Sufyan kala shi al-Humaydi yana cewa ya zauna da ibn Uyayna dinnan shekara tara yana karatu wajensa yana daukan hadisi yana daga cikin manyan malaman sa don haka yasa isnadin al-Imam al-Bukhari zama al-Humaydi an ibn Uyayna yana daga mafi darajan isnadi don shi al-Imam al-Bukhari al-Humaydi babban malami ne a gunsa shi kuma al-Humaydi ibn Uyayna babban malami ne gunsa saboda zaman da ya dade tare da shi qala yace haddathana hisham bin urwa ya ba mu labari qala akhbarani abi babana ya gaya min hisham bin urwa yace babana ya gaya min babansa shine urwatu bin zubair ibn al-awwam urwatu bin zubair bin al-awwam dan sahabin manzon Allah qala az-zubair bin al-awwam yace akhbaratni asma'u bintu abi bakr urwatu bin zubair bin al-awwam kai yace akhbaratni asma'u bintu abi bakr mahaifiyata dan mahaifiyarsa ce asma'u bintu abi bakr mahaifiyarsa ce mahaifiyar Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair shine mahaifin Urwatu ibn Zubair Urwatu ibn Zubair shine mahaifin Hisham ibn Urwa to Abdullah ibn Zubair ya bada wannan labari ita mahaifiyarsa ita ce Asma'u bintu Abi Bakr Asma'u bintu Abi Bakr ita ce ukhtu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anhuma ita ce yar uwar Aisha da Asma'u da Aisha dukkan su yaran sayyiduna Abubakar ne Allah ya kara musu yarda yaran sayyiduna Abubakar wa akhirul muhajirati wafatan Asma'u bintu Abi Bakr dinnan ana cewa daga cikin matan da suka yi hijira suka dawo Madina ita ce na ƙarshen rasuwa saboda ta yi tsawon rai Allah ya bata tsawon rai ta girma Aisha Allah ya kara musu yarda bi ba 10 sana ana cewa da shekaru 10 ta girma Aisha da shekaru 10 dan haka ita Asma'u da ita da babanta shine Sayyidina Abubakar da kakanta shine Usman bin Amir Usman bin Amir shine sunan mahaifin ba wato mahaifin Sayyidina Abubakar Usman bin Amir da ita da mahaifinta Sayyidina Abubakar da baban Sayyidina Abubakar shine Usman bin Amir da maman sayyiduna Abubakar ita ce ummul khairi ana kiranta Salma bintu Sakhar Salma bintu Sakhar wa ibnuha ibn Zubair sannan da danta shine Abdullah ibn Zubair arba'atuhum sahabiyun yana daga cikin abinda malamai
suke dauka wata daraja ce Allah ya ma gidan, wata daraja ce Allah ya ma gidan Sayyidina Abubakar, Allah ya kara musu yarda da shi. Sayyidina Abubakar da babansa da maman shi da ƴaƴansa da jikokinsa dukan su musulmai ne, kuma Allah ya nufe su sahabbai. Da wuya ka samu a ce kaka, baba da ɗa a lokaci guda an haɗa su gaba ɗaya sun zama musulmai. Shi yasa yace arba'atuhum sahabiyyun, in ka duba siyaru a'lamin nubala na al-Imam az-Zahabi. To ita Asma'u bintu Abi Bakarin ƴar Sayyidina Abubakar ce tana gaba da Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. To amma ita bata yi sa'a ba, saboda mahaifiyarta ana kiranta Qutayla bintu Abdul Uzza, ita ba musulma bace. Ita mahaifiyarta, mahaifiyar Asma'u bintu Abi Bakarin, mahaifiyarta Qutayla ba musulma bace, amma mahaifinta shine Sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara masa yarda. Kakanta shine Usman bin Amir, wato mahaifin Sayyidina Abubakar. Sannan mahaifiyar ma Sayyidina Abubakar ita ma musulma ce. To amma ita mahaifiyarta Qutayla ba musulma bace, ga danta kuma shi ma sahabi ne, Abdullah bin Zubair, sahabin manzon Allah ne, musulmi ne. Sai zama mahaifiyarta bata musulunta ba, saboda Sayyidina Abubakar ya auri ita mahaifiyarta tun a zamanin jahiliya suka rabu, kafin ma Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai zama kafin su rabu, dama suna da yara biyu, akwai Asma'u sannan akwai Abdullah. To anan ya zama sababin da yasa ita bata zama musulman ba, domin dama can sun rabu kafin ma Allah ya bawa manzonsa manzanci. Duk da cewa akwai malaman tarihi da suke magana cewa mahaifiyar tata ta musulunta, amma babu ittifaki akai in ka duba littafan tarihi. Sai Aisha fa, ƴar Sayyidina Abubakar, ƙanwar Asma'u, ita kuma mahaifiyarta daban ce, ana kiranta Ummu Ruman bintu Amir, asalin sunanta Zainab, wannan shi ne fi shahara. Ummu Ruman mahaifiyar Aisha, matar ƴar Sayyidina Abubakar, ƴar Sayyidina Abubakar, ƙanwar Asma'u, ita mahaifiyarta daban ce. Kaga kenan Asma'u mahaifiyarta Qutayla bata musulunta ba, amma Aisha mahaifiyarta Ummu Ruman musulma ce, saboda tana tare da Sayyidina Abubakar lokacin da Allah ya ba wa manzonsa manzanci, ta yi hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk da cewa kafin Sayyidina Abubakar ya aure ta, dama ta taba aure mahaifiyar Aisha Ummu Ruman, ta taba aure, ta auri wani wanda ake kiransa Al-Harith bin Sakhbara, ya rasu ya barta, suna da yaro guda sunan shi At-Tufail, shi ma kuma musulmi ne, yana daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan ya zama dan uwa ne ga Aisha, amma ta uwa sun hada uwa da Aisha, mahaifiyarsu guda ita ce Ummu Ruman. Lokacin da ya rasu Al-Harith bin Sakhbara, ita Ummu Ruman, sai Sayyidina Abubakar ya aure ta. Wa aslamat qadiman, idan ana maganar waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci, ana kawo Sayyidina Abubakar, to ana kawo matarsa Ummu Ruman. Ta yi hijira tare Sayyidina Abubakar, suka dawo Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma ta samu haihuwan yara kamar Abdurrahman, Aisha. Allah ya karɓi ranta a garin Madina tun kafin ma manzon Allah ya rasu, an ce shekara ta 6 daga hijira, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kabarinta, har ma ya mata addu'a yana cewa Allahumma lam yakhfa alayka ma laqiyat Ummu Ruman fika, ya Allah, wahalhalun da Ummu Ruman ta samu a dalilinka bai buya gare ka ba, ka sani. Wa fi rasulika, wahalar da wannan baiwar Allah ta yi game da manzonka, ka riga ka sani. Manzon Allah yake faɗa, in ka duba Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba na Ibn Hajar, mujallal na 8 shafi na 392. Kaga kenan mata biyu, Sayyidina Abubakar matarsa ta fari Qutayla, ita wannan Qutayla ita ce mahaifiyar Asma'u, bata musulunta ba, dama can so rabu da Sayyidina Abubakar kafin ma Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzanci. Matarsa ta biyu Ummu Ruman. Sannan Sayyidina Abubakar ya yi aure a Madina, ya aure Asma'u bintu Umais. Asma'u bintu Umais matan Ja'far ne, wan Sayyidina Ali bin Abi Talib, lokacin da Ja'far ya rasu a yakin Mu'ta, hijira na da shekara 8, Sayyidina Abubakar ya auri matarsa, ta haifa masa yaro Muhammadu. Lokacin da aka yi harami za a tafi hajjin bankwana, shekarar da manzon Allah ya tafi hajjin ban kwana shekaran ita wannan matar sayyidina Abubakar Asma'u bintu Umais ta haifi yaro shine Muhammad wanda kusan shine yaronsa yaron sayyidina Abubakar na ƙarshe don haka manzon Allah ya rasu yana jinjiri sayyidina Abubakar shima ya rasu Muhammad yana karami lokacin sayyidina Abubakar ya rasu Asma'u bintu Umais ita ta wanke gawansa saboda wancan dama mahaifiyar Aisha ta riga ta rasu ثم تزوج بها علي بن ابي طالب باين سيدنا ابو بكر يا رسول سيدنا علي بن ابي طالب يا اولي اسماء بنت اميس كاغا اصلي ماتر وانسا تشي جعفر لوكاتين ده جعفر يا رسول سيدنا ابو بكر يا اوليتا تايف يارو محمد باين سيدنا ابو بكر يا رسول سيدنا علي بن ابي طالب يا اوليتا كاغا سيدنا علي يا اولي ماتر وانسا باين متوار وانشي ya dauki Muhammadu ya zama ya girma a hannun Sayyiduna Ali bin Abi Talib sai zama yaron Sayyiduna Abubakar yana hannun Sayyiduna Ali Allah ya sa mu gane Sayyiduna Abubakar ya auri wata mata da ake kiranta Habiba bintu Kharija al-Ansariya ta haifa masa ya guda da ake kiranta Ummu Kulthum amma sai bayan rasuwar shi aka samu wannan haihuwa wato ya batta da ciki waɗanda su ne matan Sayyiduna Abubakar dukkan su babu wacce ba musulma ba illa mahaifiyar Asma'u bintu Abi Bakari mu ci gaba da karatu qalat mahaifiyar Asma'u sai gashi tazo Asma'u tace atatni ummi Qutayla ba kawo sunan ba mahaifiyata tazo gare ni ita ce Qutayla Rabiba tana mai kwadayin sada zumunci fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi fasa'altu an-nabiyya sai na tambaye annabi asiluha shin in sada zumuncin ta qala sai manzon Allah yace na'am kwarai kuwa wata riwaya na'am sili ummaki ki sada zumuncin mahaifiyarki qala ibnu uyayna wato sufyan ibnu uyayna yace fa anzalallahu azza wa jalla fiha Allah ya saukar a dalilin asma'u bintu abi bakr Allah ya saukar da suratul mumtahina aya ta 8 zuwa 9 la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku game da kafirai waɗanda ba su yaƙe ku ba wa lam yukhrijukum min diyarikum kafiran da ba su fitar da ku daga gidajen ku ba antabarruhum cewa ku yi kirki ga waɗannan kafirai wa tuqsitu ilaihim ku yi adalci gare su Allah bai hana ku ba inna Allah yuhibbul muqsitina ay Allah yana son masu adalci nan gaba Allah madaukaki ya bayyana mana waɗannan kafirai ne Allah ya hana mu yin kirki gare su inna ma yanhaakumullahu anil ladzina qataluukum fid din waɗanda suka yaƙe ku yaƙin addini sune waɗanda Allah ya hana ku yi kirki gare su amma kafirin da bai yaƙe ka ba bai taimaka aka cutar da kai ba wannan kafiri ba za ka yi halin kirki gare shi ba wato a dalilin asma'u Allah madaukaki ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul mumtahina akwai riwaya ta Abdullah ibn Zubair yace Qutayla ibnatul Uzza arsalat ila ibnatiha Asma'u bintu Abi Bakr ita mahaifiyar tana nan a kafiranta bata musulunta ba sai ta aiko ma Asma'u bintu Abi Bakr wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu talaqaha fil jahiliya Abdullah ibn Zubair yaron Asma'u bintu Abi Bakr Abdullah ibn Zubair yace shi sayyiduna Abu Bakr dama ya rabu da ita wannan matar ta shi Qutayla tun a zamanin jahiliya fa arsalat ilaiha bi hadaya saboda haka sai mahaifiyanta aiko ma Asma'u bintu Abi Bakr da kyaututtuka fiha aqitun wa samnun akwai ciku wanda ake yin sa da nono raƙumi akwai kitse akwai dan kunne da sauransu ta kyaututtuka da yawa wata riwaya qadimat alaihim fil mudda allati kanat bayna rasulillahi wa bayna kufar quraish saboda akwai lokacin da aka samu yarjejeniya tsakanin annabi da kafiran makka za a zauna lafiya to wannan lokacin da aka samu yarjejeniyan alƙawarin zaman lafiya tsakanin musulmai da kafiran makka ita mahaifiyar asma'u dama ta kosa tana so tana sha'awa ta ga yarta shi yasa tace ragiba tana kwadayin ganin yarta sai ta yi amfani da wannan dama lokacin da aka samu sulhu tsakanin musulmai da kafirai sai ta kamo hanya inji Abdullah ibn Zubair fa ahdat ila asma ibnta abi bakr qurtan wa ashya ta kawo kyaututtuka da yawa ga yarta lokacin da tazo wa abat an takbala hadiyataha wa tudkhilaha baitaha tazo kofan gidan Az-Zubayr ibn al-Awwam shine mijin Asma'u bintu Abi Bakr ta zo kofan gidan Az-Zubayr ibn al-Awwam inda yatta take sai ta aika cikin gida a gaya ma yatta ga mahaifiyarta ta zo ga kyaututtuka ta ce akai kyaututtukan isar da ita ga ita yarinyar tata sannan a gaya mata uwan nawaje tana jiran izini sai ta ce a mayar da kyautan kuma a gaya mata ba za ta shigo ba mutumin da ya tashi tun daga Makka tafiya irin ta zamanin da ya zo har Madina kuma mace ce kuma tsohuwa ce ta zo ne saboda ta ga yarta amma me ya hana ta saboda daraja Allah da daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Asma'u bintu Abi Bakr ta ce dakata kuma yar mata da kyautanta inji Abdullah bin Zubair yake abad an takbala hadiyataha wa tudkhilaha baitaha take karban kyautan take yadda uwar ta shiga gidan fa arsalat ila Aisha ke dakata tukuna barin ya aike sai ta aika ma Aisha ta aika gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tambayi kanwata kanwata ita ce Aisha matar manzon Allah ta aika ma Aisha tace litas'alan nabiyya Aisha ta tambayi Annabi Muhammad gafa abin da ke aukuwa mahaifiyarta ta baro Makka ta zo Madina ta zo mata da kyaututtuka ga ta kofar gida ita kuma ta ki yadda ta karba ki tambaya min Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce li tadkhula baitaha lalle ne mahaifiyar nan ta shiga gidan Asma'u wa wal taqbal hadiyataha kuma lalle ne sai Asma'u ta karbi kyautar mahaifiyar nan wa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala saboda girman wannan mas'ala sai Allah ya saukar da ayoyi fa adkhalaha manzilaha ai sako na isowa sai Asma'u ta yi izini ga mahaifiyarta ta shigo wa qabilat hadayaha ta karbi kyaututtukanta wannan ya gwada cewar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gabatar da Allah da manzonsa akan kowa suna gabatar da Allah da manzonsa akan kowa wannan yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim kitab at-tafsir tafsir surah al-muntahina hadisi na 3732 hakanan sahihul bukhari kitab al-adab sahihu muslim kitab az-zakati sahihu sunan abi daud kitab az-zakati musnad al-imam ahmad hadisin nan babu shakka ya inganta ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yanda yazo cikin al-adab al-mufrad haka yazo a sahihu muslim yanda hadisin yazo a cikin al-adab al-mufrad an samu wannan riwaya نفس الرواية صحيح مسلم كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديثنا دبودة لشدة سبعين شدة متجا بحرية حدثنا موسى يتي موسى يبام الأباري بن إسماعيل المنقري موسى ينالف بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر yace naji Abdullah ibn Umar ya kulu yana cewa ra'a Umar radiyallahu anhu hulla wata rana sayyidina Umar ya ga saiti na kaya saitin kaya ake kira hulla ya ga kaya saiti ana siyara wanda ya zama surkin alharir tuba'u ana sayarwa a kasuwa idan aka ce siyara'u ma'khuzatun min as-suyuri ya zama kaya ne aka saka amma an surka da zaren al-harir zaren silk idan kana mukhattatan kamar yanda yazo a an-nihayatu fi gharib al-hadith wal athar litafi ibn al-asir mujallad nabi shafi na 433 wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sayyidina umar Sayyidina Umar ya ga ana saida wani kaya a kasuwa saiti ina ce saiti sama da ƙasa kayan amma an saka shi an surka da alharir fa qala sai yace ya rasulullah ibta' hadhihi ka sai wannan kayan mana falbasha yawm aljum'ati ka rika sa kayan ranar juma'a wa idza ja'aka alwufud da kuma ranar da baki suka zo idan zaka tari baki sai a sa kayan dan su ne muhimman lokuta qala sai manzo Allah yace inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu ai wanda ke saka wannan kaya shine wanda bai da rabo a lahira man la khalaqa lahu fa uti annabi sallallahu alaihi wasallam min hadi hulal Abdullah ibn Umar yace sai gashi an kawo kyautar wasu saitin kayan kuma har yanzu sulkin alharir ga annabi sallallahu alaihi wasallam an masa kyauta fa arsala ila umar bi hulla manzo Allah sai ya aika ma sayyidina umar saiti guda daga ciki manzo Allah ya aika ma sayyidina umar saiti guda fa qala sai sayyidina umar yace kaifa albasa kaifa albasuha wa kad qulta fiha ma qulta taya za a yi in saka kayan nan ya rasulullahi bayan ka faɗa abin da ka faɗa bayan ka faɗa abin da ka faɗa saboda suna tare da manzon Allah a kasuwa sayyidina umar ya bashi shawara ka sai wannan kaya ka rika sawa ran juma'a ka rika sawa idan zaka tari baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bashi da rabo ne yake saka wannan kaya sai gashi an kawo annabi kyautan kayan ya aika masa sayyidina umar guda sayyidina umar ya ce to taya za a yi isa sai manzon Allah ya ce inni lam utikaha litalbasaha ni ban baka wannan kayan don ka saka ba walakin tabi'aha sai dai don ka sayar au taksuha ko ka suturta wani don ka sayar ko ka suturta wani fa arsala biha umar sai sayyidina umar ya aika ila akhi lahu min ahli makkah ga wani dan uwansa da yake makkah qabla an yuslima kafin wannan dan uwan nashi musulunta sayyidina umar ya aika masa ibnu hajar a sharhin wannan hadisi saboda hadisin yana cikin sahihul bukhari al-jami'us sahih yana al-jami'us sahih Fathul Bari mujallal Nabi shafin 337 Sayyidina Umar ya aika ma wani dan uwansa a Makka sunansa Usman bin Hakim da mahaifiyarsa da mahaifiyar Umar guda ce wato wa kana akhan li Umar min ummihi ya hada mahaifiya da Sayyidina Umar Ibn Hajar ya ce wa qad ikhtulifa fi islamihi an malaman tarihi sun yi sabani game da shi wannan dan uwan sayyidina Umar din ko ya musulunta wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul jum'a babu yalbasu ahsana ma yajidu kuma yana kitabul adab babu silatul akhil mushrik qala ahmad bin muhammad al-qasṭalani fi irshad as-sari li sharh sahihil bukhari akwai wani sharhi na sahihul bukhari da ake kiransa irshad as-sari mujalladi na 9 shafi na 10 yana cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban baka don ka saka ba sai don ka kyautar don yace don ka sayar ko kuma ka kyautar inji annabi sallallahu alaihi wasallam me manzo Allah yake nufi idan sayyidina Umar yayi kyautan wannan kaya ga wanda ba musulmi ba to shin halal ne kenan ayi kyautan haramun ga kafiri Allah asali a musulunci da musulmi da kafiri hukuncin su guda ne ta sashin al-furu yani hum mukhatabuna bil furu duk abinda aka ce haramun ne ga musulmi to shi ma kafiri haramun ne gare shi duk abinda aka ce haramun ne ga musulmi to ba za ka yi kyautansa ga kafiri ba misali haramun ne ka ci mushi saboda ka kana da akuya da ta mutu sai ka dauka ya kace ina kafirin na makwabcin mu ku kai masa tunda kai haramun ne gare ka ya za a yi kai kyautan haramu shi ma kafirin haramun ne ya ci mushi yana da ci ne saboda yana saba ma Allah subhanahu wa ta'ala don haka ba a kyautan haramun amma me ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi manzo Allah yana nufin na baka ne don ka sayar ana iya sayar da kaya silk saboda shi kaya silk ba haramun bane tsantsa an halatta shi ga mata an haramta shi ga maza an halatta shi ga mata an haramta shi ga maza to idan ya zama kaya an haramta shi ga mata ga maza amma an halatta ga mata kaga halal ne ka sai da shi kamar misali kana iya sai da gold kana iya cinikin gold alhali gold din nan namiji haramun ne yasa me yasa aka ce halal ne ka sayar saboda an halatta sawa ga mata saboda ka koda namiji ne zai taho zai sai gold baka da ikon cewa bazan sayar maka ba saboda bai ce maka ni zan sa ba ai tana yiwa zai saya mawa matarsa ne saboda haka mutum yana da damar yayi kasuwancin gold duk da cewa an haramta wa namiji ya sa shi game da mata wannan akwai sabani tsakanin malamai haka siliki haramun ne ga maza su sa kaya wanda yake an saka shi da silk maza amma mata fa halal ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar na baka wannan kayan ne ba don ka sa ba sai don ka sayar kaga halal ne ko ka kyautar ma wanda zai sa sai ya ba ma dan uwansa ya ba ma dan uwansa ai shi kuma yana iya ba matar shi to kaga ta inda yake halatta sayyidina Ali shi ma irin wannan ya auku gare shi akwai hadisin sa wanda sayyidina Ali yake cewa uhdiyat ila nabiy hulla siyara, an taba kawo kyautan saiti na kaya mai surkin alharir ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa ba'atha biha ilayya, sai ni ma ya aiko min guda, falabistu hani, ko sai na sa. Sayyidina Ali yace na saka wannan kaya, lokacin da na hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam, fa araftu al-ghadab fi wajhihi, ina kallon fuskar manzon Allah sai na gane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi. Fa kada sai manzon Allah yace inni lam ub'ath biha ilayka litalbasaha, ni ban aika maka wannan kayan don ka sa ba, innama ba'athu biha ilayka litushiqqaha khamran bainan nisa'i, na aika maka ne saboda ka tsatsaga, in ka tsatsaga sai ka raba shi ya zama kallabi khumran bainan nisa'i, ya zama kallabi wanda mata za su daura matan da suke gidanka. Hadisin yana sahihu al-Bukhari, yana sahihu Muslim. Don haka sayyidina Ali yace fa shaqaqtuhu bainan nisa'i, sai na tsaga wannan kayan a tsakanin mata, matan da ke gidana, yace bainal fawatim, tsakanin fatimomi, fatimomi guda uku ne suke gidan sayyidina Ali, domin sayyidina Ali bai auri wata mata ba sai bayan rasuwar Fatima, Allah ya kara musu yarda. Amma yana zama da mata a gidansa, matan a cikin gidansa akwai fatimomi guda uku, yace wa hunna salasun, akwai na farko Fatimatu bintu Rasulillah wanda ita ce matar sayyidina Ali bin Abi Talib, Allah ya kara musu yarda. Na biyunsu Fatimatu bintu Asadin, ita ce ainihin mahaifiyar sayyidina Ali bin Abi Talib. Fatima bintu Asadin ita ma musulma ce, kabarinta yana nan albaki da ka shiga kofa ta hagu, yana daidai kusurwa, zaka ga mutane na yawan tafiya wuri. Fatima bintu Asadin ita ce mahaifiyar sayyidina Ali, tana hannu sayyidina Ali. Sannan akwai Fatima bintu Hamza, bayan Hamza ya rasu akwai Fatima yarsa tana gidan, kaga fatimomi guda uku kenan suke gidan sayyidina Ali. Don haka al-Imam Shawkani Nailul Awtar Kitabul Libas mujalladin na biyu shafi na 96 yace wal hadisi yadullu ala man imil lubsi thawbil mansub al-mashub bil hariya, duk kayan da ya zama an surka shi da silk to bai kamata musulmi ya sa ba, bai kamata ba, bai kamata namiji ya saka kaya wanda ya zama an surka shi da silki ba, ko da ba tsantsa bane, in kana tisyara tutlaq ala al-makhlut bil hariya wa in lam yakun khalisan kama huwa al-mashub, ko da a ce ba tsantsan siliki bane, al-harir ya zama surki ne, ya kamata mutum ya guje shi saboda abin da ya faru kenan. Manzon Allah ya ki sayyidina Umar ya saka wannan kaya, ba tsantsan al-harir bane, an surka shi, yasa ake kiransa siyara'u, wanda aka riga aka surka zarensa, sakan da aka yi an yi surki da wani zare na al-harir, amma surkin da aka yi sa manzon Allah ya hana, to hatta gol abin da zai zama akwai surkin sa shi ma ana kyamatarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah ya gafarta mana kuskure, ba mu samu damar shiga babi na 14 ba, idan Allah ya kai mu wani mako sai mu tashi daga nan. Okay. Ta yi ba shi da alaka ma da karatu, menene matsayin shan sigari a musulunci, haramun ne? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.